Gwamnan jihar Borno da Roka Shettima ya yi bawa kungiyar dattawan arewacin Najeriya game da irin nuna goyon bayan damuwa da irin halin da jihar Borno ta fada. Gwamnan ya dai bayyana hakan ne lokacin da kungiyar dattawan arewacin Najeriya karkashin jagorancin Alhaji Yusuf Maitama Sule kuma tsohon jakadan Najeriya na dindindin a majalisar dinkin duniya suka kawo ziyara jihar Borno. Gwamnan ya ce irin wannan karamci da kuma nuna danuwantaka na faranta masa kwarai da gaske, musamman ma na ganin cewa wannan mutane ne suka bauta a kasar nan baki daya kuma har yanzu suna ci gaba da ba ta su gudumawa wajen taimaka a kasar nan musamman ma arewacin Najeriya. Yace ko a lokacin da kuka kawo ziyara a baya ina iya tuna cewa waɗannan mahara na tsakiyar kai mana hare-hare, ana kashe mutane, ana kuma kona gidaje, amma ba ku yi dar ba ko ka mana ziyara don nuna goyon bayan ku da kuma jajanta mana. Wannan na nuna mana cewa kuna tare da mu dare da rana.
The North is a great hub of $9 billion. Out of it in Borno alone we accounted for $6.7 billion worth of destruction.
Yace a shirin arewa maso gabacin Najeriya kadai ayan kungiyar Boko Haram sun haifar da asaran da ya kai $9 billion. Yace a cikin wannan kididdiga jihar Borno kadai muna da sabin cewa an yi asaran adadin da ya kai $6.7 billion. Wannan ba karamin barna bane suka yi cewar gwamnati kashin Shettiman. Alhaji Yusuf Maitama Sule dai shine shugaban tawagar kungiyar dattawan arewacin Najeriya kuma tsohon jakadan Najeriya na dindindin a majalisar ɗinkin duniya wanda ya soma da cewa
this time we have come to show our solidarity with you. What concerns you concerns us also.
Yace mun zo ne don mu nuna goyon bayan mu gare ka mu kuma jajanta maka game da abubuwan da ke faruwa a wannan jiha. Zai tsaya yanzu ka mun fahimci cewa an so mu samu zaman lafiya amma mun san akwai babban aiki a gaban mu. Garin cewa wannan abin ya shafi arewacin Najeriya ne. Yace abin da ya shafi jihar Borno ya shafi Najeriya ne baki daya. Da haka dole ne mu ƙara addu'a mu tabbatar cewa wannan bala'i ya kawo ƙarshe baki daya.
Pray for peace and stability.
Bayan shafi kwana guda da kungiyar da tawon arewan suka yi a cikin garin Maiduguri da kuma ziyartar wasu wuraren ciki har da sansanin yan gudun hijira na Dalori don su ga irin halin da al'umman jihar Borno suke ciki karkashin jagorancin Alhaji Yusuf Maitama Sule. Sai dai hakan bai samu ba sakamakon hana su da rundunar sojan Najeriya ta yi. Na kuma tuntubi Dr. Hakim Baba Ahmed ɗaya daga cikin dattawan arewacin Najeriya ko ya suka ji game da wannan lamari.
Ba mu yi fushi da su ba saboda akwai ka'idoji kila dai waɗanda ya kamata su gaya musu za mu zo an dan samu tangarda amma ba wani matsala bane wannan. Za mu dawo insha Allah. Muna fata idan mun dawo waɗanda muka so mu gani yau ba za mu same su a cikin wannan hali ba. In kuma suna nan ko akwai wayansu cikin su za mu ci gaba da wannan yan uwan mu ne muka je mu gani. Saboda in baka gansu ba yau sai ka bar musu sakon abin da ka zo da shi a basu. Mu bai tabbata mana da hankali ba. Bai rage mu manyan mu karamci ba kuma alhamdulillah mutane sun san mun zo mun yi abubuwa da yawa. Wannan karamin abu ne mun gode. Ba abin da za mu ce sai mun gode ma Allah, mun gode ma shugaban kasa Buhari kuma mun gode ma sojojin Najeriya da suka taimaka da sojoji da duk wanda suka taimaka aka rage wannan fitina na Boko Haram. Mun san ba iyakan fitinin kenan ba. Muna roƙon Allah Ubangiji ya sa mu ga ƙarshen wannan abu gaba daya. Allah kada ka sa mu bar mu ƴaƴanmu da jikokin mu gadon wannan fitina.
Daga bisani dai kungiyar dattawan arewan sun koma masokin su inda suka mika buhunan shinkafa 100 ga shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar Plateau injiniya Ahmed Satomi wanda shi kuma zai mika wa shugaban kungiyar dattawan jihar Borno wanda kuma suka ba da umarnin cewa a baiwa waɗannan ƴan gudun hijira da ba su samu daman ganin su ba. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.